Jimara, see ya guys. Kirani gani ko bar gidan ku nayi faki yarinya yaya dai bar ganin na biyo kidan harka ne a gaskiya kin haska ne forever ni da ke mu zauna tare ina son ki da dukkan zuciyata dukkan lokaci zan nuna miki gata like amar su kullun sai an miki guda daga yanzu har ba yankin su fa ba.
Fine and so sweet, darling, darling. I love you in a sunkey, darling, darling. Girl, I love the way you run my mind, you run my mind. At home, girl, will you be mine?
If not a savage, you would like to see this cutie in pain. You are the perfect definition of beauty with brain. Bakwatanchi, I'm a gunner, kenki. Malamanki na yaba iliminki gaki da kirki gaki da iya girki murmushinki yafi mun fushinki cause when I was broken you made me smile again girl let me love you make me more than a friend
baby you too fine and so sweet darling, darling. I love you in a sun key darling. I love you in a sunkey. Girl, I love the way you run my mind. You run my mind. At home, girl, will you be mine?